الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 24 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 31 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene matsayin abinci da ake ɗauka a kai gidan da aka yi mutuwa za ka ga galibi daga ko ina akan ɗau kwano na abinci a kai gidan da aka yi rasuwa yin haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da Allah ya gina mu muminai cewa ƴan uwan juna ne masu ƙaunar juna wanda duk abin da ya samu dan uwanka musulmi na murna to ka tabbata cewa kai ya sama dole kai farin ciki kai murna ka taya shi murna kuma kai masa addu'ar Allah ya dawwamar masa da wannan ni'ima haka dan uwanka musulmi in wani abin jaje ya same shi Allah ya jarrabe shi da wata musiba da wani bala'i to ka tabbata cewa kai ya sama duk wani taimako da agaji da zaka iya kawo masa domin fitar da shi daga cikin wannan matsala ya zama wajibi kaje kuma ka taya shi jaje ka bashi hakuri dalilin da yake nuna mana cewa dafa abinci a kai gidan makoki sunna ce mustahabba shine hadisin da lokacin da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya samu shahada a ghazwatul mu'ta a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fada ga sahabbansa yake cewa isna uli ali ja'farin qa'ama fa innahum qad atahum ma yashghaluhum aw kama qala manzon Allah yace ya ku jama'a ku dafa abinci ku aika ma iyallan Ja'far manzon Allah yace domin wani lamari ya mamaye su wanda zai shagaltar da su game da girkin abinci umarni manzon Allah yayi na cewa ku dafa abinci ku aika ma iyalin Ja'far lokacin da aka aiko yakon wato cewa Ja'far Allah ya masa rasuwa a wani yaki da ake kiran shi ghazwatul mu'ta manzon Allah yace ma jama'ar ta sahabbai ku dafa abinci ku aika ma iyalan Ja'far yace domin wani al'amari ya zo musu wanda zai shagaltar da su game da girkin abinci to wannan hadisi yana nuna cewa sunna ce akan duk gidan da aka yi mutuwa makwabta da ƴan uwa su dafa abinci su aika musu idan sun ci abin da ya raga kuma su bayar da shi sadaka ga waɗanda suke mabukata to amma sai aka wayi gari yau mafi yawan jama'a sun juya hannun agogo baya maimakon su ya kamata su dafa abinci su aika ma iyallan waɗanda suka samu rasuwa to sai ya zamanto a sai dai aje a zubu anan su waɗanda aka musu rasuwa su za su ɗauko ko da bashi ne su za su ɗauko buhun shinkafa da buhun dawun masara da komai a yi ta girka abinci manyan tukwane za ka ga ana shiga da su anan za a girka abinci a ringa hudduma jama'a suna ci wasu kwana uku wasu kuma tsawon sati guda wannan bikin mutuwa sunan shi kuma wannan haramun ne ana kiran shi al-ma'duba wata walima ce wai ta mutuwa wanda wannan wani nau'i ne na maguzanci haramun ne don haka shi yasa shari'a bata yarda ba da zaman makoki na a zo mutane kawai bayan an yi rasuwa a zo a yi wata rumfa su jama'a su zo su zauna da can mata su cika gida sai an kwashe tsawon kwana uku wasu sukan kwashe tsawon sati guda wannan haramun ne domin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan zaman makoki muna kilga shi daga cikin niyaha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana shi kawai in an yi rasuwa waɗanda aka musu rasuwa suna iya shiga sha'anin su kowa ya tafi kan sana'ar shi wanda ya hadu da shi akan hanya ya masa ta'aziyya in ma ya zauna saboda mutane masu zawa to duk wanda ya zo ya yi ta'aziyya ya yi gaisuwa to ya san inda dare ya mishi ba wuri ba ne ba wanda za a zo a yi ta shimfiɗa manyan tabarmi ana zama duk wanda ya zo ya yi gaisuwa ya tafi ya shiga sha'anin shi sawa'an maza ne za a ma wannan ta'aziyya ko mata ne su kansu mata na cewa su zo su taru a gidan shi ma wannan bai dace ba haramun ne don haka za ka ga abubuwa waɗanda suke kwata-kwata wanda yake na saba ma shari'a a irin yau a cikin irin wannan al'amari na mutuwa don haka iya abin da yake sunna ku za ku dafa abinci makwabta da 'yan uwa ku aika ma su waɗanda aka musu rasuwa kenan in sun ci sun raga abin da ya rage kuma in ya so su bada shi ga waɗanda suke mabukata wannan shi ne iya abin da shari'a ta yarda da shi ta amince masa amma maganar a ringa dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa ana huddowa jama'a suna sharewa wannan haramu ne kwata-kwata baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul fada'il wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla ta yin aswaki wato da sunnoni waɗanda suke na fidira wanda Allah ya halicce mu a kansu wanda kar mu manta bayani ya gabata cewa aswaki abu ne wanda yake da fadla wadda take mai girma sunna ce wadda take mai ƙarfi abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da yin aswaki shine dan kada al'amarin ya tsananta akan mu shine yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli salati manzo Allah yace in ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzo Allah yace wallahi da na umarce su da yin aswaki a gun kowace sallah haka a wata riwaya yace ma a kulli wudu'in tare da kowace arwalla manzo Allah yace da na umarce su da yin aswaki don haka yin aswaki sunna ce wadda take mai ƙarfi a kowane lokaci tsawon dare da yini mutum yakan iya goge bakinsa da aswaki wannan sunna ce a lokacin da yin aswaki yake karfafa lokacin da wato mutum zai yi sallah idan an tada iqamar sallah kana da aswaki sai ka hudo ka dan goge haka lokacin da zaka yi arwalla ka sanya aswaki ka goge haƙoranka da harshenka da dadashinka haka in ka tashi daga bacci to an sunnanta maka yin aswaki haka in zaka karanta alqur'ani sunna ne mutum yayi aswaki ya tsaftace bakinsa domin zancen Allah ne zai karanta haka lokacin da misali mutum ya shigo cikin gida to abin da ya kamata farkon abin da ya kamata ya fara da shi aswaki kamar yadda muka wuce da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda an mata tambaya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida da me yake farawa tace farkon abinda ake tiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi idan ya dawo gida shine aswaki sai ya goge bakinsa haka kuma duk lokacin da bakinka ya canza a sababin cin wani abinci da abin da ya kama da haka to an so mutun yayi aswaki za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha. Qala Allah ta'ala wa aqimu s-salata wa atu z-zakata. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata wa dhalika dinul qayyima. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تدهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. مالم الله يجي كنسا نافدا واتوانم بابيني واندكي بياني جمد أبندي زودك الله سبحانه وتعالى دمنزنسا نكرففا وجبتن زكا لكم بياني جمد فضلتا da duk abin da yake da alaka da ita. Don haka dai a takaice wannan babi yana kunshe da gaba uku. Gaba ta farko shine karfafa mana wajibcin zakka. Saboda kasancewar sanin hukuncin zakka cewa wajibi ce abu ne wanda yake na larura a addinance a ce bai dace ba a ce an samu wani daga cikin musulmi ya jahilci hukuncin zakka. Don haka kowane ne zaka gare shi in dai musulmi ne koda bai taba zuwa makaranta inda zaka tambaye shi maganar zakka to ya ce maka zakka wajibi ce, ya ce maka wajibi ce ko ya ce maka farilla ce. Don haka anan baban da malam yayi karfafa mana wajibcin zakka. Gaba ta biyu kuma bayani game da fadlarta. Za mu ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna zakka abu ce mai fadla wanda yake mai girma, sannan kuma da duk wani abu wanda yake da alaka da ita. shi lafazin azzaka a larauci kamar yadda malamai suka faɗa shine annama'u wa ziyadatu wa tahara, wato bunƙasar abu da daɗuwarsa, wato da tsarkaka shi. Domin ita zakka tana daga cikin abin da ke bunƙasa dukiya ta yawaita ta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa zakka bata taɓa rage dukiya ba, sai dai ta bunƙasa ta. Kamar yadda Allah ya faɗa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu ko mun kankantarsa, to ku tabbata cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maye muku gurbi. Kuma kar ka yi tsammanin cewa idan ka ciyar da dala, dala Allah zai maida ma gurbin, a'a, karancin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce haka. Ɗaya tak, idan ka ciyar da dala, Ubangiji ta'ala a farko wannan dala ya yi alkawalin zai linka ta goma, daga goma zai linka ta 700, daga 700 zai linka ta iyayen da yasu, kamar yadda yake cikin hadisi na Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yarda. Kuma haka Allah ya yi alkawali, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. To shine suke faɗa, suke cewa annama'u wa ziyadatu wa tahara, bunƙasar abu da daɗuwarsa da tsarkakarsa. Domin yana daga cikin fa'idar zakka, zakka takan tsarkake bawa, kamar yadda za mu ga aya wadda malam ya zo mana da ita a ƙarƙashin bawa. A shar'ance idan aka ce zakka, kamar yadda malamai suka faɗa, shine suke cewa haqqun muqaddaru min malin maksus maksusin fi zamanin maksus yusrafu fi jihatin maksusa. Idan aka ce zakka wani haƙƙi ne wanda yake da gwalgwado a cikin wata dukiya keɓantacciya, kuma a cikin wani lokaci keɓantacce, wanda kuma akan sarrafa ita zakka ga wasu fuskoki waɗanda suke keɓantattu. Akwai fuskoki guda takwas da Allah ya zanu wanda su ne ake sarrafa dukiyar zakka. Kaga da suka ce haqqun muqaddaru, haƙƙi ne wanda yake da gwalgwado, ina anan sai mu tsaya mu gane, ashe ba abinda mutum ya ga dama ba ne ba zai ɗauka daga cikin dukiyar shi ya bada a matsayin zakka, a'a, shari'a ta ƙayyade gwalgwadon abinda za ka fitar da shi daga cikin dukiyar. Wanda za mu iske, akwai zakkar misali zinare da azurfa, akwai zakkar kuɗaɗe wanda muke mu'amala da su a yau, akwai zakkar dabobi, akwai zakkar kayan gona. To kowanne daga cikin shari'a ta sanya gwalgwadon abin da mutum zai ɗauka ya bada, kuma ita kanta dukiyar sai ta kai wani gwalgwado. Don haka suka ce haqqun muqaddarun, sai suka ce min malin maksusin, daga cikin wata dukiya keɓantacciya. Don haka ba kowace dukiya ba ce ake fitar mata da zakka. Akwai iya dukiyar da shari'a ta bayyana cewa akwai zakka a cikinta, kuma akwai dukiyar da babu zakka a cikinta. Yanzu misali idan muka ɗauki dawakai, dawakai dukiya ne ko ba dukiya ba ne? Dukiya ne. In dai kiwon dawakai kake, an gane, ko kawai kiwata su kake, in ka mallaki doki in ya kai 1000 babu zakka a cikinsu. In doki 1000 gare ka babu zakka a cikinsu. Allahumma sai dai in ya kasance sana'arka shine sayar da dawakai, kakan sayi dawakai, kakan sayar, to wannan in lokacin zakka yi, kowane doki sai ka yi mashi kima. Wannan doki ya yi 500, wannan ya yi miliyan 1, wannan ya yi miliyan 2, sai ka jimulce kuɗaɗensu gaba ɗaya, sai ka lissafa ka ga gwalgwadon abin da ya kama na zakka, sannan ka bayar. Amma in kiwo ne kake domin dawakai su da dusu yawaita, to wannan ba maganar zakka a cikinsu. Haka jakai su ma babu zakka a cikinsu. Amma idan ka ɗauki raƙuma da shanu da ƙanƙanan dabobi, tumakai da awakai, wannan gaba ɗayansu akwai zakka a cikinsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. To don haka suka ce min malin maksusin, daga cikin wata dukiya keɓantacciya. sannan kuma suka ce fi zamanin maksusin, a wani lokaci, wani zamani wanda yake keɓantacce. Kenan ita kanta zakka tana da lokaci keɓantacce wanda shari'a ta ƙayyade. Ba kullum bane ba, kawai idan mutum ya je yayo sana'a ya samu kuɗi sai ya ware wani abu ya bada a matsayin zakka, ita zakka tana da lokaci. Kamar yanda zakkar dabobi, raƙumma da shanu da ƙanƙanan dabobi a tsawon shekara su ɗaya tak ne ake huddawa. Idan ka ɗauki zakkar zinare da azurfa shi ma sai a shekara ake fitarwa su ɗaya. Idan ka ɗauki zakkar kayan gona su kuma a ran da mutum ya yi girbi zai fitar da zakkarsu. Don haka kowanne kenan yana da zamani wanda yake keɓantacce. Sannan sai suka ce yusrafu fi jihatin maksusa, akan sarrafa ita wannan zakka ga wasu fuskoki waɗanda suke keɓantattu guda takwas da Allah ya zano su a can cikin suratu Tauba. A faɗarsa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Kamar yadda ƙarin bayani zai zo insha Allah akan wannan aya. Anan abinda muke so mu ƙara fahimta, mun tabbata cewa zakka wajibi ce. To ga wa zakka take zame masa wajibi? Zakka ba ta zama wajibi akan mutum sai idan sharɗa guda bakwai sun cika. Akwai sharaɗi ɗaya bin ɗaya guda bakwai su ne sharaɗa na wajibcin zakka. Sharaɗi na farko, duk wanda zai fitar da zakka a same shi musulmi ne, domin zakka ba ta zama wajibi akan kafiri kuma ba ta inganta ko da ya lissafa dukiyar shi ya fitar da zakka, to wannan zakka ba ta yi ba, domin zakka ibada ce. Sharaɗin ingancin ibada ko ya kasance musulmi ne, duk wanda ba musulmi ba inda zai zo da wani aiki na ibada to Allah ba zai karɓa ba. Farko abinda ake nema daga gunshi shine musulunci, in ya musulunta sannan zai biyo baya da ayyuka na ibada. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa mamana ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan haka dai sharadi na farko ga wanda zai fitar da zakka a same shi musulmi ne. Sharadi na biyu shine al-bulugu wal aqal, ya zamanto barigi ne kuma mai hankali. Yaro karami da mahaukaci zakka ba wajibi bace a kansu, amma zakka kuma tana zama wajibi a cikin abinda suka mallaka na dukiya. Yaro karami idan yana da dukiya, to wanda yake kula da wannan yaro in lokacin zakka yayi, to ya zama wajibi a kan shi ya kididdige wannan dukiya ta wannan yaro ya fitar masa da zakka. Haka mahaukaci idan yana da dukiya, to zakka wajibi ce a cikin dukiyar shi, amma shi ba ta hau kan shi ba amma ta hau dukiyarsa. Dole waliyin shi wanda yake kula da ɗawainiyar shi, shi wannan mahaukaci, ya lissafa dukiyar shi ya fitar masa da zakka. Amma matukar kana matsayinka na baligi mai hankali, to ka tabbata cewa kai ne ya zama wajibi, kai da kanka zaka lissafa abinda ka mallaka na dukiya ka fidda masa zakka. To shine suka ce al-bulugu wal aqal, kenan balaga da cikar hankali, wannan shine sharadi na biyu, wato daga cikin sharda na wajibcin zakka. Sharadi na uku shine al-hurriya, duk wanda zai fitar da zakka a same shi da ne ba bawa ba. Saboda bawa ba shi da mallakar komai, bawa da shi da duk abin da yake hannun shi na dukiya, to na mai gidan shi ne gaba ɗaya, ba nashi bane ba. Don haka shi bawa babu zakka a kan shi. Me yasa? Saboda shi ba shi da wani abu wanda yake mallaka nashi. Sharadi wanda yake na hudu shine malamai suka ce faragul mali minad dayn, ya zamanto dukiyar da take hannunka ta wuhinta game da bashi. An gane ku? Idan mutum ya kasance yana da dukiya yana juyawa, to amma a kan shi akwai bashi, bashin da in ya ware gwalgwadon abin da ake bin shi, to abin da ya rage ba zai kai zakka ba, to wannan babu zakka a kan shi. Kaddar cewa misali miliyan ɗaya da rabi shi ne gwalgwadon abin da yake isa zakka, to kai kuma kana da kaya da kake juyawa da kudaden da suke hannunka sun kai miliyan ɗaya da rabi, to da kai waiwaya ana bin ka bashin jika 500 kaga idan ka ware jika 500 ta mutane da suke bin ka menene ya rage iya naka miliyan 1 to dan haka babu zakka akan ka domin miliyan 1 bata kai zakka ba ko kuma ya kasance misali abin da yake isa zakka miliyan 1 da rabi gaya kuma kana juyawa kana da miliyan 2 a hannu da kayanka da abin da kake juyawa ya kai miliyan 2 da kawai waya sai gaya ana bin ka bashi miliyan 2 da rabi ko miliyan 3 to kaga anan inda zaka meka abin da yake hannunka gaba daya har ma sai an biyo ka ciko kenan bashin da yake kanka ya hade gaba dayan abin da kake juyawa to anan babu zakka a kanka Allahumma sai dai in kana da wata kadara a gefe kadarar da in ka saida ta za ta iya biyan bashin da yake kanka to in ta biya ma bashin da yake kanka to a dole wannan kadara koda baka tashi biyan bashi ba sai ka buga ta a bangaren bashin da ake binka abin da yake hannunka sai ka lissafa ka hudda mishi zakka misali kana da miliyan 2 da kake juyawa ana binka bashin miliyan 2 kuma a gefe kana da wani fili wanda in ka saida shi wannan fili zai iya yi miliyan 2 ko kuma zai yi miliyan 2 da rabi misali ko kuma zai yi miliyan 1 da rabi to wannan fili sai ka dauke shi a matsayin bashin da ake binka wannan kudade da yake hannunka gaba daya sai ka lissafa ka hudda musu zakka kenan dan haka dai anan shine suka ce faragul malimin addini wohintar dukiya game da bashi kenan duk wanda ke akwai bashi akan shi wanda in ya ware abin da yake kanshi na bashi sauran abin da ya rage a hannu bai kai gurgurdan zakka ba ko kuma bashin da yake kanshi gaba daya ya hade gaba dayan abin da yake juyawa to wannan babu zakka a kanshi sharadi na biyar wato shine al-mulku tam ya zamanto mulki cikakke dukiyar da take hannunka ta kace ba ta wani bace ba yanzu misali mutumin da yake da kayan jingina a hannun shi shin akwai zakka akan ka a kayan jingina ba kayan ka bane kaya ne na jama'a kenan dukiyar ya zamanto mallakar ka ce in dukiyar jama'a ce wannan kai zakka ba ta hau kanka ba mai dukiyar shi ta hau kanshi misali mutun ya baka kudi ka je ka juya aje a juya ayi kasuwa a kawo a wannan kudin mutane ne kake juyawa in lokaci yayi su za su ce ka kawo musu lissafi in ka kawo musu lissafi na kudaden su kenan su za su hada da abin da yake hannunsu su hudda zakka domin dukiyar jama'a ce ba ta ka bace kenan ya zamanto mulki ne cikakke dukiyar ka ce ba ta wani ba sharadi wanda yake na shida ya zamanto ita dukiyar ta kai gwalgwadan zakka shine suka ce bulugul malil mamluki nisaban dukiyar da mutum ya mallaka ya zamanto ta kai gwalgwadan zakka domin ita zakka tana da wani gwalgwado kamar yanda zakkar abin da ya shafi zinare sai ya kai gram 85 zinare sai ta kai gram 85 in ta yi kasa da haka babu zakka idan abin da ya shafi azurfa ne azurfa sai ta kai gram 500 wato da gomiya 95 in kuma dirhami ne kenan sai ya kai dirhami 200 abin da ya shafi azurfa kudade waɗannan wanda muke juyawa muke amfani da su a yau misali sefa sai in ka mallaki abin da ya kai miliyan 1 da jikka 275 alisafin yanzu kenan yakan iya jayowa da baya kuma yakan iya karuwa zuwa wani lokaci iya gwalgwadan abin da yake isa zakka na kudade a yanzu miliyan 1 da jika 275 idan ka dauka a raƙumma sai idan mutum ya mallaki raƙumi 5 sannan zakka take zama wajibi a kansa farko kenan abin da ya shafi shanu sai idan mutum ya mallaki saniya 30 abin da ya shafi kankanan dabobi tumakai da awakai sai mutum ya mallaki tumkiya 40 ko akuya 40 sannan zakka take hawa kanshi shine suka ce bulugul malil mamluki nisaban sannan sharadi na 7 na karshen shine haulanul haul a samu shekara ta zagayo sai shekara ta zagayo sannan zakka take zama wajibi akan mutum amma abin da ya shafi zakkar zinariya da azurfa da ta kudade sannan da ta dabobi wannan dole sai an samu cikar shekara amma ta kayan gona shi a ranar da mutum yayi girbi ne zai fitar da zakkar to shine anan malam sai yazo mana da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka ubangiji ta'ala yace ku tsayar da sallah a lokacinta kuma ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu lafazin wa aqimus sala wannan umarni ne Allah yake mana cewa mu tsayar da sallah shi ku tsayar da sallah baya tabbata sai in ka zo da ita a lokacinta kuma ka zo da duk abinda aka shar'anta na farilla da nafila wannan na farilla da sunna da mustahabi bakin gulgudu wannan shine tsayar da sallah duk mutumin da yake fitar da sallah daga lokacinta da gangan to wannan ba a sanya shi layin masu tsayar da sallah tsayar da sallah kenan ka zo da ita a lokacinta domin ita sallah abu ce wanda Allah ya kayyade mata lokaci kamar yadda yake innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan kuma ka zo da ita bakin gulgudu duk abinda aka shar'anta a ciki kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallu kama ra'aytumuni usalli to duk wanda yayi haka shine za a sanya shi layin masu tsayar da sallah sai yace wa atuz zakata ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba malam ya zo da wannan aya domin ya nuna mana mahimmancin zakka cewa zakka wajibi ce kamar yanda anan umarni ne Allah ya mana cewa ku bayar da zakka shi ko in umarni ya zo daga Allah ko daga manzansa to iya abin da yake fa'idantarwa shine wajabci dole ne kai in Allah ya ce kai kaza ko manzansa ya ce kai kaza to ka tabbata cewa yin wannan abu ya zama wajibi sai an samu alamar da ta juyar da shi daga wajabci zuwa mustahabbanci kuma anan abin da zamu ƙara lura da shi Allah ya hada zakka da sallah a gu daya ba dan komai ba domin Allah ya nuna mana mahimmancin zakka da girman matsayinta da darajarta a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda Fuad Abdul Baqi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Al-Mu'jamul Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim sai da ya kididdige gu 28 inda Allah yake hada sallah da zakka wuri 28 idan Allah ya ce ku tsayar da sallah sai ya ce ku bayar da zakka sai da ya zana wuri 28 to wannan yana nuna zakka abu ce wanda take mai matukar mahimmanci kamar yanda anan ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da cewa mu bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu don haka wannan dalili ne wanda yake nuna wajibcin zakka cewa dole ce sannan malam yazo da aya ta biyu a baban fadar Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa ubangiji ta'ala yace ba a umarce su ba a cikin abinda Allah ya saukar musu na littattafai ita ce at-taura da injila domin siyaqul ayakin ana magana ne ga ahlul kitabi kamar yanda yace lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima sai ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai ce wa ma umiru illa liya'budullaha ba a umarce su ba a cikin waɗannan littattafai da Allah ya turo manzanninsa da su kamar yanda Yahudawa Allah ya turo annabi Musa da littafin at-taura su nasarawa mutanen annabi Isa Allah ya turo annabi Isa da littafin injila to Allah bai umarce su ba a cikin waɗannan littattafai face sai dan kadaita shi a cikin ibada an gane ko a cikin waɗannan littattafai Allah ya tabbatar da kadaitar shi cewa dole a kadaitar da shi da ibada wannan bayani ya gabata dukkan annabawan Allah gaba daya sun zo ne domin kiran mutane zuwa kadaita Allah a cikin ibada shine tauhidi to shine anan yace wa ma umiru ba a umarce su ba illa liya'budullaha sai dan kadaita Allah a cikin ibada mukhlisina lahuddina kuma suna masu tsarkake ibada saboda shi hunafa suna masu karkace ma komai suna masu fuskantar ubangijinsu lafazin hunafa jam'i ne na hanif. Idan aka ce hanif, wanda ya karkace ma komai ya fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ma annabi Ibrahim wannan laqabi, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ma'ana annabi Ibrahim ya karkace ma komai ya fuskanci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shine anan aka ce hunafa, halin suna masu karkace ma komai, suna masu fuskantar Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa yuqimus salata, kuma iya abinda aka umarce su da shi shine na su tsaye da sallah. Wa yu'tuz zakata, kuma su bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa zalika dinul qayyima, kadaita Allah a cikin ibada da tsayar da sallah a lokacinta da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba, wato shine addini matabbaci, ko kace shine addini mai kekke wanda babu karkata a cikin sa. Don haka ita ma wannan aya tana tabbatar mana cewa fitar da zakka ba abu bane ba wanda yake akan mu farau, waɗanda suka gabace mu ma na al'ummu Ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta musu fitar da zakka, domin ita wannan aya tana bayani ne game da ahlul kitabi. Sannan aya ta uku a baban fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul tauba, khuz min amwalihim sadaqatan, Ubangiji ta'ala ya ce karɓi zakka daga cikin dukiyoyinsu. Abinda ake nihi da sadaka anan, zakka ake nihi. Allah ya ambace ta da wannan suna domin tana nuni zuwa gaskiyar imanin mai fitar da ita, domin duk wanda yake kididdige dukiyar shi ya fitar da zakka, to wannan alama ce wadda take nuna imani ya samu gunzama a cikin zuciyarsa. Don haka ake kiranta sadaka kenan, domin takan yi nuni zuwa gaskiyar imanin mai fitar da ita. Shine Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan, karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu. Susuwa anan ana nihi muminai gaba daya har zuwa kiyama, tare da cewa wasu sun maida damir kin amwalihim anan zuwa waɗanda Allah ya ambata kafin wannan aya, su ne mutanen da aka jinkirtar da lamarinsu, waɗanda ba su halarci yaƙin Tabuka, kuma babu wani hamsari da ya hana su fita. Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi, wannan Ubangiji ta'ala ke faɗa wa akharuna atarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim. To dan haka su larabawan ƙauye bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana daga cikin shubha da ta hana su bayar da zakka zuwa khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abubakar. Su a iya tunanin su kawai daukan zakka a kawo ma shugaba a damka masa ya keɓanta ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tunda manzon Allah ya koma zuwa ga Ubangijinsa ba maganar a dau zakka a kawo ma shugaba. Don haka suka ce a sufa daga yau maganar su dauki zakka su bayar da ita ga wani bai mata su ba. Wanda za mu iske hadisi yanda Abubakar ya ja daga da su ya ce wallahi inda za su hana ni daidai da dabaibayi na raƙumin da ake kawowa na zakka, ya ce wallahi in ka zo da raƙumi ba ka zo da dabaibayi sai na yaƙe ka. Me yasa su yana daga cikin sai suka ɗauki wannan damir ɗin cewa khuz min amwalihim, ya koma ga waɗancan da Allah ya ce wa akharuna atarafu bi zunubihim, akwai wasu mutane na daban wanda sun yi furuci, sun tabbatar da cewa su masu laifi ne, babu wani uzuri da ya hana su fita yakin Tabuka kawai illa kiwaya da kasala. Ubangiji ta'ala ya ce khalaqu amalan salihan, sun gauraya aiki wanda yake nagari, wa akhara sayyi'a, da wani aiki wanda yake mummuna. Sai ya ce asallahu an yatuba alaihim, tabbas ne Ubangiji ta'ala zai karɓi tubansu, inna Allaha ghafurur rahim, domin Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda suka tuba. To dan haka dai a takaice shi wannan damir ɗin da ya ce khuz min amwalihim, karbi zakka, khuz min amwalihim sadaqatan, karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu, anan ana nihi da dukkan mu'minai har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce tudahhiruhum, wato ka tsarkake su watu zakihim kuma ka dada tsarkake su biha a sababin wannan zakka da kake karba domin ita zakka takan tsarkake mai ita ma'ana wanda ke fitar da ita game da datti wanda yake na zinubi duk wani datti wanda yake na zinubi to zakka tana wanke bawa game da shi sannan kuma wanki hal sannan zakka kuma takan tsarkake bawa game da datti wanda yake na ruwa da kwadayin dukiya duk mutumin da yake kokarin fitar da zakka to zaka samu wannan zakka da yake fitarwa ta tsarkake shi game da datti wanda yake na ruwa in da maruwaci ne to wannan cuta ta ruwa da izinin Allah subhanahu wataala za ta gushe da wani kwadayin san dukiya wannan duka zai iya gushewa daga cikin zuciyarsa shine anan yana daga cikin hikima ta shar'anta mana zakka kenan a tsarkake mu game da dauda ta zinubi kuma a tsarkake mu game da datti wanda yake na ruwa shine Allah yace to dahiruhum ka tsarkake su wato game da datti na zinubi a sababin ita wannan zakka sai yace wato zakihim kuma ka tsarkake su game da datti wanda yake na ruwa sai yace wasalli alaihim Ubangiji ta'ala ya ce kai musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ga abin da ya rage nasu na dukiya shine ya ce wa salli alaihim sai ya ce inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka wato nutsuwa ce gare su inna allaha ghafurur rahim domin Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan mashikai ne game da bayansa mu'minai A takaice wannan aya ita ce aya ta uku a baban wadda take nuni zuwa wajibcin zakka cewa zakka dole ce wajibi ce ko ka ce wajibi ce ko ka ce farilla ce domin anan umarni Allah ya ma manzansa cewa ya karbi zakka daga cikin dukiyoyin mu'minai kaga wannan ko yana nuna cewa dole ne don haka a tsari na musulunci ake tattara zakka gaba daya a kaita wajen shugaba shugaba shine zai sarrafa ta a iya inda Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa a sarrafa ta don haka a tsari na musulunci shugaba yana da wakilai wadanda in lokaci yayi su za su bibiyi mawadata su iske su a inda suke a lissafa dukiya gaba daya mai kudi ya dauka ya bayar da iya abin da yake kan shi na zakka gaba daya wannan zakka za a kawo ta wajen shugaba a sanya ta baitul mal shine zai ga suwane ne suka cancanta ina ne ya cancanta a sarrafa wannan zakka a sarrafa ta sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khams wato an gina musulunci akan ginshikai biyar kamar yadda yake cikin wata riwaya ala khamsi da'a'il an gina musulunci akan gimshikai guda biyar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana musuluncin nan tamkar wata rumfa ce wadda take da turaku guda biyar an gane ku wanda bayan da za a yi wannan rumfa ta tabbata dole sai akan waɗannan turaku guda biyar shine anan yace buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan ginshikai guda biyar ginshiki na farko sai ce shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa da tabbatarwa tun daga harshe har izuwa zuciya mutum ya tabbatar da cewa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah mahalicin kowa da komai idan ka faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah akan harshenka to ka udurce ma'anarta da gaskiyar ita wannan kalima a zuciyarka ka yadda da ita dari saman dari babu wani kokonto tare da kai shine yace shahadati an la ilaha illallah shaidawa da tabbatarwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai sai yace wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawa ni na Allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wanda ya turo shi har izuwa kiyama ma'ana shi ne manzo wanda manzancin shi manzanci ne wanda yake gamamme tun randa Allah ya aiko shi to shi ne matsayin manzo a duk ga duk wanda yake raye a wannan lokaci a duran ƙasa, kuma shine manzo ga duk wanda zai zo har zuwa kiyama. Wannan shine kenan ginshiki na farko. Sai ya ce wa iqamis salati, wato da tsayar da sallah, shine ka yi ta a lokacinta kuma ka kwatanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bakin gwalgwadon ikonka. Sannan sai ya ce wa ita is zakati, da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Ginshiki na hudu sai ya ce wa hajjil baiti, wato da nufatar ɗakin Allah domin ziyara, shine ake kira da hajji kenan. Idan mutum yana da hali ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi, to wannan ya tabbata cewa haji ta zama wajibi a kansa. Sai ya ce wa saumin Ramadan, wato da azumin wata na Ramadan, ma'ana mutum ya azumci wata na Ramadan, wannan shine rukuni na biyar wato daga cikin ginshiƙan musulunci. Malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana ita zakka gimshiki ce daga cikin gimshikan musulunci guda biyar, wanda musuluncin musulmi baya tabbata, baya inganta sai in ya gina shi akan waɗannan ginshikai guda biyar. Inda mutum zai bar ɗaya daga cikin su to musuluncinsa bai inganta ba, illa kasancewar akwai ginshikin da in mutum ya bar shi to kwata-kwata wannan ya kafirta ya bar musulunci. Kamar yanzu misali, gimshiki na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, duk wanda ya ƙi yin kalimatu shahada saboda girman kai cewa shi ba zai yi ba, ko kuma kwata-kwata bai yadda da ita ba, to wannan kafircinsa ya tabbata. Haka nan ita sallah, duk wanda ya yi musu game da wajibcin sallah to shi ma wannan ya kafirta. Wasu malamai suka ce ko da kiyuya mutum ya bar sallah in dai baya yi to wannan ya kafirta, kamar yadda dai bayani ya gabata. To haka ita ma zakka, in dai mutum ya yi muso game da wajibcinta to shi ma ya kafirta. Amma idan mutum ya ce ba zai bayar da zakka ba, to yana nan a matsayin shi na musulmi. Idan akwai tsari na musulunci to shugaba zai daura damara ta yaki a je a yake shi da karfin tsiya za a karbi wannan zakkar. In ko ya mutu a kan haka bai tuba ba, za mu iske hadisi a nan gaba wanda yake nuna cewa ga irin uƙubar da Allah ya tanada masa a yini na alkiyama, sannan in an gama hisabi ya san menene makomar shi, in ma aljanna ko zuwa wuta. Kenan gimshiki na hudu shine wato hajji, na biyar wato shine azumi wanda yake na wata na Ramadan. Kenan don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana ita zakka gimshiki ce daga cikin gimshikan musulunci, wanda musulunci musulmi baya tabbata sai ya gina shi a kansu. Sannan hadisi na gaba hadisin Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ahadi Najd, yace wani mutum daga cikin mutanen Najd ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce Najd, wato yanki wanda yake tudu, wuri wanda yake tudu, akwai wani yanki wato a kasashen Larabawa wanda ake kiran shi Najd, wanda wani bangaren yana cikin Saudiya, wani bangaren yana cikin Yaman da wajen Iraki, duk yankin da yake kan tudu shine ake kiran shi Najd. To shi wannan mutumin daga wannan yanki na Najd ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa'irur ra'as, wato mabrikicin gashin kai, gashin kan shi yayi bursusu, haka ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Talha ibn Ubaidillah yake cewa nasma'u dawiya sautihi, muna jin daukakan muryarsa, ma'ana muna ji yana wani gunguni ya daukaka murya, yana kuga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana daga nesa, yace wala nafqahu ma yaqul, amma ba ma fahimtar me yake faɗa. Wanda wannan yana nuna kasancewar saboda bai san ladabi wanda yake nazance da manya a matsayin shi kenan na bakauye, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya haramta ma mu'minai su daga murya a gunsa. In zaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana, magana ta ladabi zaka yi masa tare da kashe murya, wanda wannan ladabi ne aka karantar da mu game da manya. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tashkuru. Sai ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. To amma shi wannan da yazo shine Talha yake cewa nasma'u da wiyya sautihi, muna jin daukakan muryar sa, ma'ana yana kuga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana. Yace amma wala nafqahu ma yaqulu, ba ma fahimtar me yake fada, hatta da namin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kusanto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga fa hotun daga nesa ne ho yake daga murya yake kugi. Fa idza huwa yasalu anil islam, da ya matso Talha yace sai gashi ashe tambayar da yake yana tambaya ne game da wato musulunci, ma'ana shari'o'i na musulunci, abinda musulunci ya shar'anta na dokoki, shine yake tambaya, shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace menene Allah ya farlanta mun na salloli a kaina? Manzon Allah yace masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla, iya abinda Allah ya farlanta maka na sallah, wato ita ce sallah biyar a tsawon yini da dare, sallah biyar ce kadai Allah ya farlanta maka. Akan wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa bayan waɗannan salloli na farilla biyar da Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare, to babu wata sallah wadda take ta farilla, duk wata sallah da ka sani sunna ce. To amma tare da cewa lalle wannan hadisi yana nuna iya abinda Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare sune salloli biyar, amma akwai sallolin da matsayinsu wajibi ne, irin su tahiyatul masjid, da cewa in ka shigo masallaci da nihin zama to baya halatta ka zauna sai kai raka'a biyu, kamar yadda sallar idi ma akwai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita ma wajibi ce. To shine annabi manzon Allah sai ya bayyana masa, yace masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla, iya abinda Allah ya farlanta maka na salloli sune sallah biyar a tsawon yini da dare. Qala sai yace hal alayya ghayruhun, ya manzon Allah ko akwai wasu salloli a kaina in banda waɗannan biyar kin? Qala la, manzon Allah yace masa a'a, babu wata sallah ta farilla akan ka in banda waɗannan biyar kin. Illa an taqwa, manzon Allah yace sai dai in nafila zaka yi, sai dai in nafila zaka biyo da ita. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya tambaya yace ya rasulullahi gaya mun abinda Allah ya dora mun ya farlanta mun na azumi. Manzon Allah sai yace masa wasiyamu shahri ramadan, sannan da azumi na watan ramadan, ma'ana ka azumci watan ramadan gaba dayansa. Qala sai yace hal alayya ghayruhu, shin ko akwai wani abu a kaina na azumi in banda wata na ramadan? Qala la, manzon Allah yace masa a'a, illa an taqwa, manzon Allah yace sai dai idan azumi na nafila zakai. Qala sai yake cewa wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zaka, manzon Allah ya ambata masa zakka, yace kuma Allah ya farlanta maka zakka, wanda zaka lissafa abinda ka mallaka na dukiya ka fitar ka bayar da ita ga wanda suka cancanta a ba. Qala sai yace hal alayya ghayruha, yace ya manzon Allah bayan wannan zakka ko akwai wani abu a kaina wanda yake na wajibi? Qala la, manzon Allah yace a'a, illa an taqwa, yace sai dai in sadaka ta nafila zakai, amma ita wannan zakka ita ce abinda Allah ya farlanta maka. Fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, wannan mutumin sai ya juya baya ya tafi, wa huwa yaqulu yana fada yana maimaitawa cewa yake wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu minhu, yace wallahi bazan dada akan wannan abin da manzon Allah ya fada mu, wa la anqusu minhu yace kuma bazan rage komai daga cikin shi ba. Sallan nan biyar da manzon Allah yace in yi a tsawon yini da dare, yace wallahi bazan dada ba kuma bazan rage ba. Wannan azumi na Ramadan da yace in yi, yace wallahi zan yi shi, bazan dada ba kuma bazan rage ba. haka nan ita ma zakkar zan baya da ita ba magana ƙari balanta na rage haka ya ringa maimaitawa wallahi la azidu ala hadha wala anqus minhu cha yake rantsuwa nake da ubangiji na bazan dada ba akan wannan kuma bazan rage ba manzon Allah sai yake cewa aflaha in sadaqa ya rabauta da gidan aljanna in har yayi gaskiya game da abin da yake fada na cewa ba zai kara ba zai rage ba manzon Allah ya ce ya rabauta da gidan aljanna wannan hadisi ne muttafaqun alai a farko hadisin yana nuna mana yanda wato sahabbai suke da kwadayin wato isar da musulunci kamar yanda wannan takanasfe tashi daga yankin nashi da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na bakauye mazaunin daji yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abinda Allah ya farlanta masa kuma domin ya kai ma jama'ar salabar kuma wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani yana nuna mana iya abinda Allah ya farlanta mana na salloli a tsawini da dare sune salloli waɗanda suke biyar sai dai mu gane da cewa ita ma nafila fa akwai ranar ta kamar yadda bayani ya gabata idan farilla bata cika ba a ranar kiyama da nafilfili ake cike ma bawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana farkon abinda za a bincika daga cikin aikin bawa a ranar kiyama ita ce sallah manzon Allah yace in an samu sallah ta cika to wannan bawa ya ci nasara kuma ya rabauta da gidan aljanna idan an samu sallah bata cika ba ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika ma bawa na idan kun samu nafilfili ku cike masa gurbin abin da ya tawaya na farilla to haka sallah ta nafila da ita ake cike sallah ta farilla sadaka ta nafila da ita ake cike zakka in bata cika ba duk wani aiki wanda yake na farilla to da na nafila ake cike shi a ranar kiyama to dan haka shi wannan shi ya ce kawai shi zai tsare ho wannan abin da aka farlanta mishi ba maganar yayi wata nafila akan wannan abin ba zai dada ba zai rage ba manzo Allah ya ce to in har ya kiyaye yayi gaskiya manzo Allah ya ce to ya rabauta da gidan aljanna wannan hadisi yana nuna mana in dai mutun ya tsare farillai su kadai to ya tabbata cewa sakamakon shi aljanna ce a ranar kiyama koda bai taba zawa da aiki wanda yake na nafila amma ayyuka na nafilfili bayan cike ma bawa gurbin abin da ya tawaye na farilla suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu matsayi wanda yake madaukaki kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba ayyuka na nafilfili suna ɗaya daga cikin abin da suke kai bawa Allah ya kaunace shi Allah ya so shi ya kaunace shi dan haka wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata riwaya ta bayyana cewa shine Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai yake cewa ya Rasulullah ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna qala na'am yazo yace ya rasulullahi ba ni labari wa yanzu in na sallaci salloli na farilla na azumci wata na ramadan sannan ne yadda da duk abinda Allah ya halatta mana halaka ne kuma ne yadda da duk abinda Allah ya haramta mana haramun ne yace ya rasulullahi zan iya shiga aljanna manzo Allah yace wallahi zaka shiga aljanna a gobe kiyama to dan haka in mutun ya tsare farillai koda bai zo da nafilfili ba to sakamakon shi ita ce aljanna a ranar kiyama sai dai mu tabbata kamar yadda ake faɗa shi dan adam tara ne baya cika goma ma'ana tawayayye ne ba wanda zai iya zawwa da abinda Allah ya farlanta masa hakikanin badawa kenan dole mutum ya yi kokari ya biyo da nafilfili domin a cike masa gurbin abinda ya tawaya wato na farilla dan haka kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana ita zakka tana daga cikin abinda ubangiji subhanahu wata'ala wato ya farlanta ma bayansa sana hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan radiyallahu anhu ila al-yaman wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'adh dan jabal zuwa birnin yaman wannan kuma ya kasance ne a shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi da Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya aika su wato wasu garuruwa waɗanda suke na Yemen domin karantar da mutane addini, su ne a matsayin malamai, su ne a matsayin alƙalai. Faƙala, sai manzon Allah ya ce ma Mu'az, ya ce masa ud'uhum ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, wanda kafin wannan gaba manzon Allah ya ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabi, ka san da cewa kai Mu'az zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi, ma'ana wanda Allah ya ba su littafi gabanin manzanku, domin a wannan lokaci galibin mazauna Yemen wato Yahudawa ne da ƴan Misha. Manzo Allah ya ce ud'uhum ila shahadati alla ilaha illallah, wato ka kiraye su izuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah, wa anni rasulullah, kuma su tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah ya turo ni izuwa gare su har izuwa kiyama. Wanda wannan yana nuna mana albad'u bil ahammi fal aham, kamar yadda bayani ya gabata, farkon abin da ake kiran jama'a izuwa gare shi shine tauhidi, farkon abin da ake so a gina al'umma akan shi a farko shine a karantar da su tauhidi, su san menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, domin sai in tauhidi ya zauna sauran ayyuka na ibada za su samu gunzama. Matukar tauhidi bai zauna ba, duk abin da aka gina na ibada ko shekara 2000 aka yi ana yi wal iyaz billahi ba zai samu shiga, ba zai samu karbuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekaru da ya yi a Makka shekara 13 gaba ɗaya manzon Allah kira yake zuwa tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sai da aka shekara 10 yana kira zuwa tauhidi, sannan Allah ya farlanta sallah kafin a yi hijira da shekara 3 Allah ya farlanta sallah shi azumi da zakka, sai a shekara ta 2 ma bayan an yi hijira zuwa Madina ita hajji, sai ma a shekara ta 9 ne aka farlanta ta. To shine anan yace ud'uhum, ka kiraye su ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, zuwa tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, kuma su tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah. Sai yace fa inhum aqa'u kalizali, in har sun maka da'a sun karbi wannan kalimatu shahada da ka gabatar musu, manzo Allah yace fa alimhum, ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli 5 a tsawon yini da dare, Allah ya farlanta musu salloli 5 a tsawon yini da dare, kamar yadda bayani ya gabata. Kaga bayan kalimatu shahada babu wata ibada mafi mahimmanci, mafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da sallah, kamar yadda a wancan hadisi da ya ce an gina musulunci akan ginshiƙai guda 5, bayan ginshiƙi na farko kalimatu shahada sai ya ce wa iqamis salati, da tsayar da sallah. To haka anan da manzon Allah ya ce ka kiraye su izuwa kalimatu shahada, in har sun karɓa sun yarda sun amince, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli 5 a tsawon yini da dare. To don haka wannan yana nuna mana kenan at-tadarruj bi asannu, kenan farko idan mutum ya zo zai musulunta iya abinda za a yi kokari a lakanta masa kalimatu shahada, in ya lakanci wannan kalimatu shahada in ya so sai a ce masa to ka tabbata cewa Allah ya farlanta maka sallah 5 a tsawon yini da dare, idan ya ringa yin wannan sallah ya kiyaye, kuma sannan sai a nuna masa kuma abu wanda yake kusa da sallah a mahimmanci, ita ce zakka, domin Allah yakan hada sallah da zakka abu daya kamar yadda bayani ya gabata. Kamar yadda anan manzon Allah sai ya ce fa inhum aqa'u kalizalik, in har sun maka da'a game da waɗannan salloli 5 wato sun kiyaye, manzon Allah ya ce fa alimhum, ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqa, Allah ya farlanta sadaka a kansu. Me ake nihi da sadaka? Ita ce zakka kamar yadda bayani ya gabata. Sai ya ce tu'khazu min agniyaihim, ita wannan sadaka za a karbe ta daga hannun mawadatansu, wa turaddu ala fuqara'ihim, kuma za a mayar da ita ga talakawansu. a darasi mai zuwa insha Allah za mu san wane ne ake nihi da mawadaci a nan wanda za a karɓi zakka daga gunsa, kuma wane ne talakan da ya cancanta a bashi zakkar. Nan za mu tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.